samu gwanan yi masa ji ne ga dai yan aji sai ba an sami kuje kun zaba ji sahun giwa ya ta kinra kuni ya samu aji soyayya nazo in zafi kalata
a cikin kawaye na zarce juyo ka kalli sata
da juyo zan yi kallon mata mai taku da bazata
da gindiyar yan mata ta so ka kallo masu aji
yan mata yi masu aji mun samu wala yi masu aji ne ga ɗaya yan aji sai ku an sami wuce mun samu aji sawun giwa ya take na rafi ya samu aji
nazo zan nuna aji zan samu mai busal algaida kai yana karo girma
kun kayo busa ta aji sai in ce da mai kima
babu kamata a cikin gayu mu ne masu aji
yan mata yi masu aji mun samu wala yi masu aji ne ga ɗaya yan aji sai ku an sami wuce mun samu aji sawun giwa ya take na rafi ya samu aji
a wajen kuku ta cancanta
a wajen kuku na cancanta yan mata na yi bambanta
ta cirtuta a wajen yan gayu ta samu aji
yan mata yi masu aji mun samu wala yi masu aji ne ga ɗaya yan aji sai ku an sami wuce mun samu aji sawun giwa ya take na rafi ya samu aji
yan mata yi masu aji mun
samu wala yi masu aji ne
ga ɗaya yan aji sai ku an sami
kun zaba aji
sawun giwa ya take na rafi ya samu aji
yan mata